cin koren da karin nahiyar turai yau mutumkin su ne shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da nan karshe sai ne final a jiya kungiyar kwallon kama ta Real Madrid ta doke Atletico Madrid kwallayen 3-0 a karawar farko. Real Madrid ta samu nasarar jefa kwallon da na farko ne ta kafar dan wasan ta mai suna Cristiano Ronaldo inda ya jefa kwallon da ta farko a cikin minti 10 da farawa. Sai Cristiano Ronaldo ya sake samun damar jefa kwallo ta biyu a cikin minti 73 da farawa. Ana sauraron minti 4 a tare daga wasan Cristiano Ronaldo ya sake jefa kwallon sa ta uku inda aka tashi wasan 3-1. Wannan nasara da kungiyar kwallon kama ta Real Madrid ta samu wasan Atletico Madrid shine nasara na 26 a cikin wasanni 44 da suka kara a tsakanin tun bayan kawar kungiyoyin guda biyu. Ranar Laraba 10 ga watan Mayu na shekara 2017 za a fama ta a karawar ta biyu na gasar ta UEFA Champions League inda kungiyar kwallon kama ta Atletico Madrid za ta karbi bakuncin Real Madrid. Haka kuma a yau za a kara a tsakiya za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Monaco da Juventus a gasar ta UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 shi ma a matakin wasan kusa da na ƙarshe semi final karawar su ta farko za a buga wasan misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya ne da Kamaru da kasar Chadi. Wannan shine haduwar ta biyar tun kafuwar kungiyoyin guda biyu inda a baya suka fafata tsakanin su sau hudu. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta samu nasara akan kungiyar Monaco sau biyu, ita kuma Monaco ta samu sau daya inda a haduwar su ta karshe suka yi can jarabawa buci a shekara ta 2015 a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar Turai. A bangaren gasar cin kofin Turai kuwa European League na shekara 2016 shi ma an kai ga matakin wasan kusa da na ƙarshe semi final inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta Ajax ta kasar Holland za ta karɓi bakuncin Lyon na kasar France. Za a buga wasan da misalin karfe 5 da buga wasan da misalin karfe 6 saura kwata na yammaci agogon Najeriya. Wannan kungiyoyi guda biyu sun taɓa haɗuwa sau hudu inda Ajax din ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Lyon sau biyu, ita kuwa Lyon ba ta taɓa samun nasara ba. An yi kunnen doki sau biyu. Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa hukumar ke kula da wasan league na kasar LMC ta sanar da ranar 21 ga watan Mayu na shekara 2017 ya zama ranar da za a dawo fafatawa a fagen wasan gasar cin kofin Najeriya Professional Football League na bana zagaye na biyu bayan hutun da aka tafi na tsakiyar kakan wasa, inda za a dawo ranar 7 ga watan Mayu sakamakon wasu dalilai hukumar ta ɗaga zuwa ranar 21 ga watan Mayu. Huta lafiya.